Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan damke miyagun iri da suka hada da masu satar mutane a jihar Adamawa. Nijar kuma ta kori ma'aikata 80 daga aiki. Nijar kuma na bitar ayyukan da ta gudanar tun karbar jagorancin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a farkon watan nan. Masu niyyar aikin haji 128 suka amshi kuɗin su a Gombe bayan rashin damar aikin hajin da ya gabata. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnati cin Amurka da farko a saurari labarun duniya daga Washington.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Aji Alamis Director Hukumar Binciken Magiyan Laifuka ta FBI Christopher Ray ya faɗa wa 'yan majalisar dokoki cewa Rasha bata fasa ba a kokarin da take yi na sauye sakamakon zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin Amurka ta bayar a baya. Cewa babbar manufar Moscow ita ce ta lalata a gangamin yakin neman zaɓen ɗan takarar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da yake ba da bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa. Ray ya kwatanta tsarin aikin Kremlin da cewa mai ƙarfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafar labaranta da ma wasu hanyoyi da dama. Babba abin da Rasha take so ta cimma shine durƙusar da mataimakin shugaban ƙasa Biden da abin da Rasha din take kallo a matsayin wanda yake jininta, inji Ray. Kalaman na daraktan hukumar FBI sun yi daidai da hasashen jama'a a farkon watan Agusta wanda ba a saba gani ba game da barazanar da zaben Amurka ke fuskanta da babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka William Evanina ya bayyana. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a fadin nahiyar Turai a cikin wani mummunan yanayi. Kana wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen Turai. Shugaban hukumar WHO a Turai Dr. Hans Kluge ya faɗa yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Copenhagen. Yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49. WHO ta kuma ce cutar na ƙara ta'azzara tsakanin tsofaffi. Kulun ya ce karuwar adadin kamuwa da cutar na nuni da karuwar gwaje-gwaje, amma kuma suna nuna mummunan yanayin yaduwar cutar a duk faɗin yankin. A nan Amurka kuma alƙaluma da hukumar yaƙi da daƙile cutuka masu yaduwa ta fitar a wannan mako na nuni da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 21 a cikin tsirarin jinsin Amurka ne suka fi kamuwa da COVID-19 idan aka kwatanta da masu irin wannan shekarun a cikin farafatan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hare-hare 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, rundunar sojin saman ƙasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyyar hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda 7 a jihar. Daraktan watsa labarai na rundunar sojin saman Najeriya Air Commodore Ibinkunle Daramola ya faɗa wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando ɗaya da 'yan tada ƙayar bayan da wargaza sansanoninsu domin samar da zaman lafiya a yankin. Ayan Mashal Sadiq Abubakar shine babban hamsin sojin saman Najeriya.
Yakin Zamfara kwanan nan muna nasara, akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke koyewa, amma saboda muna da abin da zai iya bamu ilimin cewa suna waje kaza, muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske.
To ko ta wace fuska gwamnatin Zamfara ke kallon wannan farmaki na bayan nan? Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawallan Maradun.
Gaskiya wannan abun farantawa rai ne, wato a kullum abin da gwamnati take so shine ta ga cewa an samu zaman lafiya. Waɗanda suka kwantare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan, ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane, gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba. Saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya ba karamin farin ciki muke ji ba, kuma Allah ya bada nasara yanzu zaka samu ciwon duk wanda suke ta da kayar baya yanzu a kullun wahala suke shi a hannun sojoji
su ma zanfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau da ci gaba da nuna farin cikin su bisa wannan hoppasa da jiragen yakin Najeriya suka fara a bayan nan
ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan ɗan ta'adda abu ne wanda dole ne mu yaba abun daga shi wannan daji na kuyambana da na dokoro abun da ya kai har subugu al'amari ne na yankin shinkafi duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma sojojin sama bisa da kokarin da suke yi
wasu mazauna jihar Zamfara kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan farmaki da sojin sama suke kaiwa ƴan bindiga a jihar Jama'an tsaron Sudan sun auna wani wuri da ake zato ƴan ta'adda suna tsare da mutane a Khartoum babban birnin kasar inda ta kwace makamai masu fashewa masu yawan gaske ciki har da sinadaran TNT da ammonium nitrate a cewar sanarwar hukumomi a ranar Laraba an kama akalla mutum 41 kana ana gudanar da bincike a kansu a cewar ministan shari'a na Sudan Taj Al-Sir Al-Habir Rundunar kai harin kota kwana ta kananan sojojin Sudan RSF ita ce tai wannan aikin karkashin kulawar ofishin ministan shari'a a cewar mai magana da yawon rundunar commander soji Brigadier General Jamal Juma Adam a cikin watan Maris Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya tsallake rijiya da baya yayin da aka kai masa hari aka auna ayarin motocin sa akan hanyar sa zuwa ofishin sa Maharin sun yi amfani da abubuwan fashewa da Adam ya ce suna kama da irin waɗanda rundunar RSF ta kwace. An kama waɗansu da dama da ake zato suna da hannu a wannan harin, amma ba a bayyanar da sakamakon bincike da hukumomin Sudan suka ce ya hada har da ma hukumar FBI. Adam ya ce abubuwan fashewar na yin barazana ba ma ga tsaron ƙasar Sudan kaɗai ba.
Labarun duniya suka saurara yanzu sai ba mai rahotanni da shirye-shirye rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce ta damƙe masatar mutane 18 masu fashi da makami 8 waɗanda ake zargi da fyaɗe har da ma ɓarayin mota Ibrahim Abdulaziz ya yi kuma na wannan rahoton
The command apprehended 36 suspects for kidnapping activities armed robberies extortion rape
Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Olubega Adeneji kenan yayin da ya gabatar wa manema labarai wanda aka kama bisa laifukan da suka shafi garkuwar jama'a 18 da wasu 'yan fashi da makami mutum 8 da masu fyaɗe mutum 7 kana da barayin motoci guda 3 nau'ukan makamai da aka kama hannun waɗannan da ake zargi sun ko hala da bindiga kira AK-47 guda 3 da bindigar zariru ga guda 2 kana kuma da bindiga kira G3 guda 1 da albarusai guda 199 da motar noma wato tractor guda 1 da kana motoci guda 2 da kuma kuɗi da yawan sai kai naira 60,000 da wasu kayakin maye da yake min ƙarin haske cikin harshen Hausa kan wannan nasarar da suka samu kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Sulaiman Hangroje ya ko bayyana yadda ma aka cece waɗannan ɓata garin
ya biyo bayan zajircewa da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa suka yi domin inganta tsaro a nan jihar Adamawa haɗin kai da al'umma suke bamu siyasa aka haɗa inda muka yi dace muka cika hannu da mutum 18 waɗanda dama suke sun runguma ne a harkan yin garkuwa ga mutane sannan kuma 8 da ka gani kuma su ne masu yin fade da musamman ƴan mata kanana da kuma masu fashi da makamai na kira ga al'umma jihar Adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an tsaro musamman ƴan sanda haɗin kai domin mu tabbatar da cewa a nan jihar Adamawa a inda mutum bara gurbi ne ko shaidani ne to ya tattara nashi da nashi yayi gaba amma in ba haka ba an riga an lashi takobi za a dinga bibiyan su duk inda suke a tabbata kuma an kama su domin
to wai komai waɗanda dubun nasu yace kake cewa gare ta bakin wasu da ke garkuwa da jama'a
Muhammadu Dan Gombe bana ne muka ba mutum 5 ne mun samu 5,500 da miliyan 1
gambo wakili akwai wani mai sunan Mikhailu Jekata ya kai ma gambo takarda takardan karban kuɗi ya ce an kai mishi ta ce ya ba ma hudu ya kai
ina hudu yake
na kai takardan ce ya kira numban na rubuta takardan ya kai kuɗin to ni ban san lissafin da ya kai cikin mutane 2,035
cikin kaɗan mako da nuna manema labarai waɗannan ɓatagarin da aka kama sai kwarunan 'yan sandan jihar Adamawa ta bai wasu fararen hula biyu kan munkarmawa bisa jajircewa da suke wajen taimakawa jami'an 'yan sanda domin bankaɗo masu laifi Ibrahim Abdulaziz Sashin Hausa na Murwa Amurka daga Yola a Najeriya.
A jihar ne da kuma wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari ya yi kuma rahoton matakin da gwamnatin jihar ta Abubakar Sani Bello ta dauka na korar ma'aikata 80 daga aiki. Me ya faru ne?
Ta ce ta gano suna aikata laifuffuka daban-daban da suka shafi al'amuran kudade, to amma kungiyar kwadagon jihar Niger ta ce tana buƙatar ƙarin bayani daga gwamnati domin ba a sanar da su ba a lokacin gudanar da binciken ma'aikatan ba. Hajiya Salamatu Abubakar ita ce shugabar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger.
The governor ya yi constituting salary management committee some 2018 thereabout. Wannan committee ta yi interim report ta kawo mana Office of Head of Service. Mu kuma muka ƙara dubawa, muka tura audit, su ma suka ƙara dubawa, muka ƙara tura MDS din staff din da suka committee din ta fito da wasu staff da aka kama da laifin, wasu sun ƙara alwashi, wasu kuma qualifications din su bai daidai da matsayin su ba.
To sai dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta ce gwamnatin jihar bata tuntube su ba a lokacin gudanar da binciken waɗannan ma'aikata ba, kamar yadda kwamarar Tanimu Yunusa shugaban kungiyar manyan ma'aikata na jihar Niger ya yi ƙarin bayani.
Makamata ya yi a za a yi abu kira mu a zuwa jima to ga waɗannan an kama su da yi kuma ga abin da muka yi musu to musu yi haka na faru. Yanzu kana ne ku gaba ne ba ku sanda wani bayani ba kwana ne dai kuka je sanarwa koran ta kawai sanarwa ne kawai.
Bayanai dai sun nuna cewa daga cikin ma'aikatan da aka korar akwai wanda ya share kimanin shekaru biyu yana karɓar albashin matsayin kwamishina a jihar. Al'amarin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulkadir Shehu na Puntuwa ya ce lamarin ba ƙarami ba ne.
Duk wayansu daga wajensu ba sai sun hukunci shari'a don ba haka za a basu ba, saboda ganin ba aka ba su ba sai shari'a wayansu ba su ɗau darasi ba.
Lamarin ma'aikatan bugi dai na ci gaba da haddasa tafka asara a jihar Niger, inda ko a 'yan kwanakin da suka wuce gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafka asara sama da naira miliyan 500 a duk kowane ƙarshen wata akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru. Gwamnati da masana lamuran diplomasiya a jamhuriyar Niger sun shirya taron bitar ayyukan da kasar ta gudanar tun karɓar jagorancin karɓa-karɓa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya daga farkon watan nan na Satumba. Azanta da Suleiman Muni Barma ya mai, komando bataliyar sojojin kasar Ibrahim Ali ya ce abun alfahari ne ga nahiyar Afirka.
Abu ne wanda kaman kasar da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake ce ma ONU a Faransanci, ita Niger tana cikin wannan kungiya, kuma dole ne da ya zamanto tana cikin wannan kungiya ta taimaka ma kungiyar nan ne zamanto a yi samu tattalin zaman lahiya cikin duniya. A saboda wannan ne ita Niger take turawa cikin kasashe wanda suke da matsala zaman lahiya, take tura sojawanta ko kuma ta tura civil nata wanda za su taimaka ma mission ta kungiyar ɗinkin duniya na su samu hanyar da za su samu a samu zaman lahiya a cikin kasar. Kaman yanzu a zaman da muke yanzu da kwai kasar Mali bisa wannan wata kungiya ko kuma runduna da ake kira MINUSMA, bancin kasar Mali shekaru na baya da suka wuce da kwai kasar Cote d'Ivoire cikin hali da ta shiga, Niger ta aika sojawa har bataliya wajen 23 a kasar Centrafrique. Nan ma Niger ta aika sojawa wanda suke kula da harkar communication a sadarwa halla 325 suna da yawa tsakanin soji da gendarma duka dai sojoji muke ce musu suna da yawa saboda sun yi wannan farti da ka kufanta wajen 1250 da yawa 250.
Wannan wata da muke ciki shine watan da Niger ke shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin za a iya kwatanta muhimmancin shugabanci da Niger take ko kuma wani irin ayyuka ne aka gudanar a tsawon wannan wata kawo yanzu?
Yanzu kaman harakan mu ta yaki da muke da rashin zaman lahiya, Niger tana da murya wadda ana iya jinta, tana da kunnuwa wanda suna iya jinta, kuma a samu a yi aiki wannan kunnayen nan su samu su taimaka a yi aiki na kirki a bunƙasa wannan zama da ake na cimma rashin kwanciyar hankali.
kama an aka doka harkar JSEC Sahel Niger da wannan murya tata tana samu a ƙara ma JSEC Sahel ƙarfi wanda take iya yaki wanda ya kamata kuma ba shi ba ma duka wani matsala na Afrika Niger daga murya ta ana iya samun ciwo kansu daga nan kungiyar majalisar ɗinkin duniya
komandan bataliyar sojan Niger Ibrahim Ali azanta wasa da Suleiman Mune Barma sakataren hukumar alhazan jihar Gombe a Najeriya Alhaji Sa'adu Hassan ya ce hukumar ta mayar wa alhazai 148 kudin ajiya na kujerar rajin da ya gabata da ba a samu damar zuwa ba Hassan wanda ya halarci taron adashin yan gata a yankin hukumar alhazan Najeriya na Akun wato Haji House ya ce maniyata 148 na cikin jimillar maniyata 177 da suka biya kudin kujerar a rajin na 2020 da ba a samu zuwa ba inda ya nuna yanzu akwai kudin alhazai 929 da za a ba wa fifiko a haji mai zuwa
muka ga tun daga shi ba za a tafi ba kuma mutane sun bada kudin su muka nemi gwamnatin jihar Gombe ta ba mu izini wato mu mayarwa mai bukatun karban kudin shi saboda haka muka rubuta ga gwamnatin jihar Gombe Alhaji Muhammadu Yinuwa mai adalci mai tausaya al'umma ya ce lalle ne duk wanda ke bukatun kudin shi da ya aje saboda bukatun sa ta aje wata ba yana yin san kudin shi ko kuma ya bari yana da burin tafiya shekara ta 2021 to muka je muka sanar mun samu mutum 148 wanda suka rubuto mana don dama mutum mai bukata sai ya bamu a rubuce saboda maza muna da shaida ta shi ya nemi a bashi kudin shi ya bamu shaida ta shi ya biya kudin nan saboda ta hanyar nuno mana ko receipt shi ko tela na banki wanda zai hada da na application dinsa muka sa ma dai ya hada da pagin passport din shi wato shafin passport din shi wanda yake dauke da bayanan sa saboda duk ma mun riga mun karbi passport sa har mun masa register na haji saboda ka sai mun karbi passport dinka wato copy sa saboda mu fito da kai daga cikin layi wanda kuma register sai mu dauki kudin ka mu baka kuma haka alhamdulillah duk bayan masu bukatun yin haka mutum 148 mu duk an ba su kudin su sai da suka rage kuma suna bukatun a sanya cikin masu tafiya haji shekara 2020 Allah kai mu
Hassan ya ce an ware wa jihar kujeru 1,500 a hajin da ya gabata amma gabanin matakin rage kujeru jihar kan samar da fiye da alhazai 2,000 ne kara shafa muryar Amurka ake sauraro ga Hassan mai na kaina da shiri na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba nasarori da matsalolin tsaro a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto.
We'll be ruthless to all those criminals who are bent on disturbing the peace and security of our country.
Yace za a ci gaba da sa kafar wando daya da yan ta'adda da suka zake wurin tafka aika a kasan nan.
Zuwa yanzu gaskiya zamu iya cewa alhamdulillah kwalliya ta fara bin kudin sabulu.
Magana gaskiya akwai har yanzu damuwoyi waɗanda yan ta'addan nan suna shibuwa suna fashe musu dukiya kuma sun hana su zaman gidajensu saboda suna sa musu haraji wasu kuma sun gudu sun dawo cikin gunduma local government area don citar da rayuwarsu
madalla a wannan mako ne babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai ya kai ziyara a babban sansanin sojin Najeriya dake garin Faskari a jihar Katsina inda ya duba yadda tsarin kai farmakin nan mai take Operation Sahel Sanity ke gudana domin kawo karshen aika-aikar yan bindiga dadi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya
Evidence assures will be ruthless to all those criminals who are bent on disturbing the peace and security of our country
yace za a ci gaba da sa kafar wando daya da yan ta'adda da suka zake wurin tafka aika a kasan nan ba za mu amince da irin wannan tabargaza ba da yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa ko kashe mutane ba gaira ba dalili da sauran nau'o'in aika irin na yan bindiga dadin yanzu mun kara jan damara muna aiki wurjanjan don tallafawa kuma mun fararen hula wurin kare Najeriya da yan Najeriya daga balahira irin na waɗannan yan bindiga domin waɗannan yan bindiga muna bin su har cikin ruwa cikin tsaunuka a cikin kungurmin daji don yin maganin su musamman ma da yake yanzu mun riga mun shawo kan kalubalen da muke fuskanta.
All our challenges were taken care of.
Lieutenant General Tukur Buratai kazalika ya kuma yi tsokaci akan yadda dakarun suka tunkari yan bindigar a jihohin Katsina da Zamfaran.
My overall assessment is that the troops of Nigerian army.
A gaba ɗaya dai abinda zan ce anan shine dakarun mu bisa taimakon sojojin sama da sojojin ruwa, yan sanda da ma sauran jami'an tsaro na farin kaya karkashin rundunar operation hadarin daji sun taka rawar gani sosai ta yadda ta kai mu ga irin gaggarumin nasara da muka samu a halin yanzu. Domin wannan nasara a fili yake karara kuma kowa ka iya gani.
And the achievements are there to be seen by everyone.
Tuni da ƙungiyoyin fararen hula a Katsina sun ce yanzu kam sun gani a ƙasa.
Sunana Comrade Kabir Shehu Endaki, coordinator na cibiyar Transparency Advocacy Center ta Nigeria. Zuwa yanzu gaskiya za mu iya cewa alhamdulillahi kwalliya ta fara bin kuɗin sabulu, in ma bata ido bin shi baki ɗaya ba. A watannin baya da suka gabata, in ba a kai hari a ƙaramin hukumar Safana ba, to za ka samu an kai hari a ƙaramin hukumar Batsari. In ba a kai a Batsari ba, za ka samu an kai a ƙauyukan Jibiya. In ba a kai a Jibiya ba, za ka samu an kai hari a wasu ƙauyuka na Dan Musa, ko ɗaya daga cikin wannan ƙaramin hukumomi guda 7-8 da wannan abu ya fi kamari a jihar Katsina. Amma zuwa yanzu cikin iko Allah da yarda shi, kamar yadda sojoji suka dage na Najeriya ganin cewa an daƙile wannan kawo hare-hare daga ƴan ta'adda, sojoji kuma suka tashi tsaye ta hanyar daƙile hare-hare kafin a kawo su inda talakawa suke, ta hanyar samun bayanan sirri daga talakawa, wanda a baya talakawa ba sa ba da bayanan sirri saboda tsoron zulumi kan ga ƴan ta'adda. Amma daga baya aka samu nasara, aka rika ba da bayanan sirri, to wannan bayanan sirri gaskiyar magana sun taimaka sosai, an samu nasarori. Zaka samu kafin ƴan ta'adda su kawo hare-hare a wasu ƙauyuka na wannan ƙaramin hukumomi na Lissafa, zaka samu sojojin sun tashi sun iske su a cikin dazukan da suke, sun fatike su, sun kore su, sun an so inda ake garkuwa da su da dukiyoyin su. To gaskiya nasara ce ba karama ba. Wanda ya kasance haka, insha Allah muna sa ran nan da ƴan kwanaki kaɗan za mu tabbatar da cewa wannan abu ya zama tarihi.
To a daidai lokacin da sha'anin tsaron ke fara inganta a jihar ta Katsina, jihar Sokoto na ƙara fuskantar cigaba da barazanar matsalar tsaron. Domin muna dab da haɗa wannan shiri ne ma, muka samu labarin wasu gungun ƴan bindiga kimanin guda 100 suka afkawa gidan Madi da ke yankin karamar hukumar Tangaza a jihar ta Sokoto. Kamar yadda wannan mazaunin garin ke shaida min.
Karfe 1 dare ma'anan suka shigo kai da su zuwa police station, suka je suka fara attacking police station. Lokacin suka attack police station suka shige cikin da inspector daya, daga nan kuma suka shigo gari. Akwai wani dan kasuwa, to gidan shi na police station ne, suka je suka su mata shi guda biyu, sai suka shiga cikin gari.
To da suka shiga cikin gari me suka yi?
Su gidaje, amma dai ba su dauki mutane. Wannan mutum biyu suka duka daga nan sunan cikin gidan mali din, daga nan sai suka wuce wani ƙauye guda ne, suka dauki mata daya, sai suka wuce umarkan wanda suke.
Kamar lokacin da jiyan ta'adda nan suka shigo gidan Madi, kamar kai lokacin kana ina ne?
Kari ina gida ne.
Kamar wannan shi ne karo na farko ko kuma karo na biyu da ƴan ta'adda nan suke zuwa yankinku?
Wani shi ne karo na farko ko a tsakiyar cikin gidan Madi.
To yanzu wani hali ake ciki a yankin gidan Madi gaba daya?
Komai alaba kuma bakin gudu yanzu akwai jama'a cikin tsaro, yanzu an kama cikin tsaro.
Kuma shugaban karamar hukumar ta Tangaza Muhammad Altina Yari ya tabbatar da aikuwar wannan farmaki ga wakilinmu Muhammad Nasir da ke birnin Sokoto.
An waye gari an buga min cewa babu DPO, na ɗauko mota ta na zo kwamishinan ƴan sanda ya zo, na zo muka gaisa shi. Ita zagayen da aka yi inda su bandit ɗin suka zagayo a cikin ofis suka kashe shi, a gida ne sun kashe shi, an ban sani ba. Amma dai mun bi sawu da kwamishinan police na jihar Sokoto, inda mutane sun kaji muka gano cewa har inda dai aka zai bakin iyaka inda shi kwamishinan ya koma cikin ofis area police station ta gidan Madi, muka tsaya nan muka zankwa shi ya ce mu je gidan uban kasar gidan Madi. Na raka shi muka tafi, muka gaisa da uban kasar gidan Madi, ya yi a filin kina neman duk Allah uban kasar gidan Madi ya ba su haɗin kai, saboda tsoron ƙasa ba na mutum gurana ba, bayan sanda da yadda haƙƙi ga tsoron ƙasa ba, sun haka shi na sani.
Ita ma jihar Zamfara da aka ɗan fara samun dama-dama a sha'anin tsaron, a yanzu dai wasu yankunan na cikin halin wayyo Allah, kamar yadda wasu 'yan kungiyoyin fararen hula a jihar ke shaida mana.
Sana Ibrahim Janyau, shugaban kungiyar aiwatar da zaman lafiya na dindindin a jihar Zamfara. Sai dai mu yi godiya ga Allah kuma gurgudu tabbas a wasu yankuna alhamdulillahi kamar an samu zaman lafiya. Amma dai yankuna waɗanda suka kama yankin ƙauren Namu da birnin Magaji shinkafi local government har ya wuce ya kai zurmi, magana gaskiya akwai har yanzu damu damuwoyi waɗanda 'yan ta'addan nan suna shigowa, suna bashe musu dukiya, kuma sun hana su zaman gidajensu saboda suna sa musu haraji. Wasu kuma sun gudu sun dawo cikin Gunduma local government area don cutar da rayuwarsu. Akwai yanzu yankunan shinkafi da zan iya shaida maka cewa tun mutumin da awon nan yanki tun da cikin Moriki, dolin Moriki ta kwada ta shiga cikin shinkafi Badarawa, ta tsetara ta je Bagari, ta kwada har cikin jihar Sokoto Sabon Birni da yankunan Bafarawa da waɗannan karkarar su gidan Idi da sauran gurare, har yau ba su iya kwantawa su ce sun tashi lafiya, sun kwana cikin gidajensu. Sai dai da karfe 2 tayi, mutanen nan ne na dare, in karfe 2 tayi ba su zo ba, sannan za su iya komawa gidajensu su kwanta. To amma tun daga an ce ma bayan isha'i har abin da ya kai karfe 2, ko da ya wuce suna sauraren attack. Wasu suna nan cikin gero sun boya, wasu sun shige cikin dawa, saboda mutanen nan ta ko ina suna iya hito musu, saboda su mutanen nan mutane ne waɗanda ba a iya cewa za a iya gane garar da za su zo ko kuma ga time inda suke zuwa. Kuma duk sun ka zo, duk me wanda an ka iske namiji za a anshi dukiyarsa, in bai da ita su tafi da shi, wasu mata su dissa mata gaba su tafi da su. Al'amarin nan gaskiya akwai kwantatta cikin ta, saboda mutanen nan da an ka ce an yi sulhu da su, to wallahi wasu sun riga sun yi breaching wannan sulhun, suna nan suna operation din su babu dare babu rana. Al'amari ne wanda ya kasance gada ka taba tunanin cewa wai a garar da za su yi, to da rana za su zo su yi operation din su, su tahi da mutanen da za su zo su kashi wanda za su suke so, sannan kuma da daddare ma su sake dawowa su dibi mata yara matasa waɗanda za su tallafa musu. So al'amari ne wanda gwamnatin tarayya da gwamnatin Zamfara ba wai ita kadai za ta ce za ta yi dealing da su ba, dole ne sai ta koma grassroots.
Masu sauraro duka-duka, da wannan ne muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ranar 31 ga watan Agusta, haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro na kasar Venezuela ta sanar da cewa za ta yi wa mutane 110 afuwa bisa sharadi, ciki har da wasu fursunonin siyasa. Daga cikin su akwai 50 da ke kulle a kurkuku. Ana bincike akan 37 yayin da aka saki 23 bisa sharadi. Kafin sakin nasu, haramtacciyar gwamnatin tana tsare da fursunonin siyasa 386. A halin yanzu an yi wa 'yan kasar Venezuela 333 daurin talala ba tare da kwakwarar dalili ba, sai dai saboda adawar su da haramtacciyar shugabar haramtacciyar gwamnati. Sakin mutanen na tare da sharuɗa, inda jami'ai suka yi barazanar janye afuwa ga duk wata halayyar ta'addanci, rashin hankali ko neman juyin mulki, kamar yadda gwamnatin ta zayyana, inji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar sanarwa. Da yawan shugabannin siyasar demokradiyyar Venezuela da suka yi gudun hijira ba za su iya komawa gida ba, saboda sun san kai tsaye za a daure su, babu tabbacin kare lafiyarsu. Ba a janye tuhumar da ake ma mataimakin shugaba Juan Requesens ba, kuma har yanzu yana cikin daurin talala. A ranar da aka saki Requesens ne kuma aka tsare mahaifiyar mataimakin shugaban majalisar dokokin kasar Armando Armas. Haka ya tunatar da mu irin yadda gwamnatin take amfani da tsare mutane da cin zarafinsu a zaman hanyar tilasta bin tafarkin Maduro a zaben 6 ga watan Disamba, kamar yadda Pompeo ya rubuta. Wannan afuwa na jekanayika wata dabara ce ta siyasa domin halarta zaben kasar Venezuela na 6 ga watan Disamba. Dukkan kujerun 167 na majalisar dokokin kasar na fuskantar barazana, ciki har da ta abokin hamayyar Maduro a siyasa Juan Guaido, wanda shine shugaban kasa na rikon kwarya, kasancewarsa shugaban majalisar dokokin kasar tun daga Janairun shekarar da ta gabata. Maduro ya kuma sabawa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙara yawan kujerun majalisar da 110 domin samun rinjaye ta karfin tsiya. Babu sharuɗan samun zaɓe na gaskiya da adalci a Venezuela, kuma sakin fursunonin siyasa ba zai sauya komai ba. Babu ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa da aka cire shugabanninsu da kuma sunayensu da tambarin jam'iyya da kadarorinsu da gwamnati ta sace da aka mayar. Da yawa daga cikin abokan adawar gwamnatin an haramta musu tsayawa takara, kuma ba su da damar yin siyasa. inji sakataren wajen Amurka Pompeo. Muna kira da dukkan 'yan siyasa a ciki da wajen Venezuela da su ci gaba da neman sharuɗan da duniya ta amince da su na tabbatar da gudanar da sahihin zabe na gaskiya da adalci. Mu da kawayenmu a siyasance na Venezuela da al'ummar duniya baki daya ba za mu ba da gudumawa wajen halarta wani zabe ne cike da magudi da gwamnatin Maduro ta yi ba. Al'ummar Venezuela sun cancanci goyon bayanmu a gwagwarmayar su ta maido da kasar su kan turbar demokradiya. Sharhin Amurka kenan dake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Ali Kai da na shirye shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.